sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 22 da kuma mita 25. Masu sauraro a jamhuriyar Niger ana iya sauraro. Jama'a gafarce ne. Masu sauraro a jamhuriyar Niger ana iya sauraro kai tsaye a birnin Niamey ta gidan rediyon VOA Africa akan mita 102.5. Ana kuma iya jin wannan shiri kai tsaye ta gidajen rediyo amfani da Sarauniya da Fara'a da Dalol da Niya da kuma Nomad FM. Baya ga haka kuma ana iya sauraro a duk lokacin da ake so akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com ta hanyar sadarwar internet. Masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka, assalamu alaikum. Jummai Ali ce daga nan birnin Washington DC. Nake farin cikin gabatar da wannan shirin. Tare nake da Ibrahim Alfa Ahmed wanda zai karanto mana kanin labarai.
To haja jama'a, jawabinsa na farko a matsayin tabbataccen dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar Republican Donald Trump ya bayyana buƙatar daukar matakan gaggawa game da tashi-tashin kullun da suka faru cikin kwanakin nan a Amurka. Kwana guda kuma a bayan da shi Donald Trump din ya amshi kambun takarar shugabancin Amurka ma jam'iyyar Republican tare da alƙawarin gina katanga a iyakar Amurka da Mexico, shugabannin ƙasashen biyu wato na Mexico da Amurka za su gana a yau. Ana shirin kawo ƙarshen neman wani jirgin saman fasinjan ƙasar Malaysia wanda ya ɓace fiye da shekaru biyu da suka shige.
To bayan kun gama jin labaran duniya yau Juma'a Alhaji babbar rana 22 ga watan Yulin shekara ta 2016. Za mu dubi irin abubuwan mamaki ko kuma na ba sabon ba da suka faru wajen babban taron jam'iyyar Republican da aka kammala jiya Alhamis da daddare. Shin begen ganin bayan ciwon kanjamau kan shekara ta 2030 zai yiwu kuwa? Kuma kwalliya za ta biya kudin sabulu ga shawarorin da gwamnatin Najeriya take yi da 'yan yakin sa kan yankin Niger Delta? To wasu daga cikin abubuwan da za mu gabatar kenan. Haɗi da musulunci tushen rayuwa.
Jama'a assalamu alaikum. A jawabin sa na farko a matsayin tabbataccen dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar Republican Donald Trump ya bayyana buƙatar daukar matakan gaggawa game da tashi-tashi hankulan da suka faru cikin kwanakin nan a Amurka. Yana mai bayyana kansa a zaman mai faɗin gaskiya ko mai ɗacinta. Yace mulkin Trump zai tabbatar da bin doka da oda a cikin ƙasa. Yace suna taro a lokacin da ake fuskantar hare-hare kan 'yan sanda da ta'addanci a cikin birane waɗanda suke yin barazana ga tsarin zamantakewar jama'a. Yace duk wani ɗan siyasa da bai fahimci irin wannan hatsarin ba, to bai cancanci zamowa shugaban wannan ƙasa ba. A cikin wannan jawabi da ya taɓo batutuwa daban-daban, Trump ya taɓo shirinsa na yaƙar ƙungiyar Daesh da sauran ƙungiyoyin ta'addanci a cikin Amurka da sauran duniya. Trump ya kauce wa ƙida jam'iyyar tasa ta Republican wajen ayyana kare muradun 'yan luwaɗi da maɗigo tare da tsama hannun Amurka daga kowane rikici a ƙasashen waje. Ya ce domin kare Amurka yana so a mai da hankali kan abubuwa guda uku. Na farkonsu shi ne kafa hukumomin leƙen asirin da babu irinsu a duk duniya. Na biyu, yin watsi da abin da ya kira manufofin sake gina ƙasa a wasu ƙasashen waje ko sauya musu gwamnatoci da ya ce Hillary Clinton ta jagoranta ko ta tsoma hannu ciki a ƙasashen Iraki da Libya da Masar da kuma Siriya. Na ukunsu kuwa shi ne zai dakatar da karɓar baƙi 'yan gudun hijira daga duk wata ƙasar da ta'addanci ya yi yawa a cikinta har sai zuwa lokacin da za a iya kafa tsarin da zai iya tantancewa ya tabbatar da sahihancinsu.
To kwana guda a bayan da shi Donald Trump din ya amshi kambin takarar shugabancin Amurka wa jam'iyyar Republican tare da alƙawarin gina katanga a kan iyakar Amurka da Mexico, shugabannin ƙasashen biyu na shirin ganawa. Yau Juma'a shugaba Barack Obama zai karɓi baƙuncin shugaba Pina Nieto a fadarsa ta White House a ziyarar farko da Mr. Nieto zai kawo Washington tun watan Janairu. Pina Nieto ya ce furucin da Mr. Trump yake yi na cewa 'yan ƙasar Mexico suna safarar miyagun ƙwayoyi da aikata laifuffuka da yin faɗi a cikin Amurka ya raunin dangantakar ƙasashen biyu. Shugaban na Mexico ya soki lamirin ɗan takarar shugaba na jam'iyyar Republican, amma ya ce gwamnatinsa za ta yi aiki tare da duk wanda ya gaji shugaba Obama. Ana sa ran wannan ziyarar da aka bayyana ta cikin wannan makon za ta dora a kan tattaunawa da aka yi a birnin Ottawa da shugabannin ƙasashen nahiyar arewacin Amurka kasa da wata gudan da ya shige. Mr. Obama ya gane da shugaba Pina Nieto da Prime Minister Justin Trudeau na Canada, inda suka yaba da irin amfani da ake samu daga yarjejeniyar kawadda shingayen cinikayya ta kasashen arewacin Amurka ko kuma NAFTA a takaice, da aka kulla ko kuma aka cimma shekaru 22 da suka shige. Sun yi hakan ne a daidai lokacin da ake sukar lamirin irin wannan yarjejeniyar a nan Amurka da kuma kasashen Turai.
Kada a sha'afa da cewar labaran duniya suna zuwa muku daga sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Ana shirin kawo ƙarshen neman wani jirgin saman fasinjan ƙasar Malaysia mai lambar tafiya MH370 wanda ya ɓace fiye da shekaru 2 da suka shige. Ministocin sufurin ƙasashen Malaysia da Australia da kuma China sun yarda cewa za a kawo ƙarshen wannan aikin da zarar an kammala duba yankin da aka shata, ana bincikensa yanzu haka a tekun India. An bayyana cimma wannan matsaya yau Juma'a bayan ganawar da ministocin suka yi. Ministan sufurin Malaysia Leo Tiong Lai ya ce idan har aka samu wani sabon bayani ko kwara daga baya, ana iya sake kaddamar da wannan aikin bincike. Wannan jirgin sama ya bace ranar 8 ga watan Maris na shekarar 2014 dauke da mutane 239 kan hanyarsa ta zuwa Beijing a kasar China daga birnin Kuala Lumpur babban birnin kasar Malaysia. Kashi 2/3 na fasinjojin da ke wannan jirgi 'yan kasar China ne. A wancan lokacin shugaban kamfanin safarar jiragen saman Malaysia Ahmad Jauhari Yahaya ya ce ba mu san dalili ba kuma ba mu san yadda wannan lamarin ya faru ba. A shekara ta 2014 masu bincike sun ce komai na iya faruwa wajen haddasa wannan abu, kamar lalacewar injin jirgin lokaci guda ko zagon ƙasa daga su kansu matuƙa wannan jirgi ko kuma dai aikin ta'addanci. Har yanzu babu wani abu da aka gano wanda zai canja irin wannan tunani.
Labarin duniya kenan kuka gama ji daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To za mu fara rahotanni daga nan Amurka. Jiya Alhamis da daddare aka kammala babban taron jam'iyyar Republican na tsaye da ɗan takara, kuma kamar yadda kuka sani abokin aikinmu Sahabu Imam Aliyu yana ɗaya daga cikin 'yan jarida da suka halarci wannan babban taro. To Sahabu, an yi wannan taro an gama an tsayar da rikakken attajiri Donald Trump a tsayin ɗan takarar shugaba na jam'iyyar Republican. To a wannan taro waɗanne abubuwa ne ko kuma wani abu ne ya faru na ban mamaki ko kuma na ba saban ba da kake ganin ya faru a wajen wannan taro?
To abu ne da ya ɗauke na lura da shi shi ne cewa in ban da watakila jiya ko jiyan ma sai da aka samu ƙyar hatsaniya, wannan shi ne ma'ana ba ranar da za a kai wannan taro daga ranar da aka bude ranar Litinin har zuwa jiya da ba a samu wani abu da ya dan dauke hankalin mutane ba. Mu fara da najiyan ba wani abin kirki ba, amma dai an samu mutum guda wacce ta so ta rinka sa baki ko kuma tana zanga-zanga na wani abu dai a wannan taron kafin jami'an tsaro su fitar da ita daga inda take. Ita kadai wannan shine abu mafi karami da na gani na wani abu dai.
Ta shiga cikin zauren taron ne ko kuwa?
Ta shiga cikin zauren taron sai ta yi wakili, ya ce ma'ana delegate ce ko kuma tana wani ya gayyace ta, amma dai ta shiga tana cikin zauren taron ta fada minnan ta fara bori ko zanga-zanga kafin jami'an tsaro su zo su fitar da ita daga inda take. To kin ga wannan ɗaya kenan. Da ranar Litinin kin san uwar gidansa ta yi jawabi, ana yaba jawabi, ba a yi awa guda da ba gaba jawabi ba aka gano cewa ai jawabin akwai zargin cewa jawabin Michelle Obama ce aka kofa da ya yi amfani da shi. Tashi gari aka zo wajen kada kuri'a, nan ma aka samu damuwa lokacin da waɗanda ba sa so da ake kiran su Never Trump boy ba su amince har abada Trump zai zama musu ɗan takara ba, suka nemi masa kafar ungulu. Kashi gari da aka zo wajen tabbatar da ƙuri'u, mutanen jihar Alaska suka ce su ƙuri'arsu yadda aka bayar ba haka ba ne, sun fi zaɓe.
Wato kamar da yadda ka ce a kullum sai an samu wani abu, to an taɓa To bisa tarihi an taba taron an san dama taron siyasa bayan da za a yi din ba a samu irin haka ba to a tarihin tarurrukan nan da ake an taba ganin haka irin abin da ya faru a wannan taro na bana
to in ma an samu sai wajajen 1968 ne a kita wannan jam'iyyar Republican lokacin da aka tsaida Barry Goldwater
to baya ga haka kuma me wani abu ne kuma ya faru a wannan taro na ndaban mamaki ko kuma na ba saron ba
to Hajiya watakila sai yawan jami'an tsaro a wuraren zanga zanga jami'an tsaro kusan sun fi masu zanga zanga to wannan shine kuma abin lura wanda hata kai ga wasu suna zargin cewa ai kasar ta fara zama kasar doka ma'ana cewa jami'an tsaro ke cin karen su babu babbaka domin ko ina ka motsa jami'an tsaro ne to wannan kuma ba mamaki saboda ganin abubuwa da suka faru a kasar da kuma tun ma kafin a fara ga taron akwai fargabar cewa a fuskance arangama tsakanin bangarori biyu
to ina kuma gabatan waɗanda suka kaurace wa zaben fa
to wannan kuma shine babba ma'ana an jima a ce wai shugabanni da iyayen gijin jam'iyyar sun kaurace wa taro na jam'iyya kamar haka to wannan abun ban mamaki ne to sai dai kuma ma abun ban mamaki ba kuma abun ban zaben shi wato shigar shi Donald Trump da abubuwa da yake ta fada ba a taba dan takara mai fadan abubuwan nan ya juma haya kai labari haka ba kasa da abin da Donald Trump ya fada ya zargi mutane ko ya zage su ko wasu yan siyasa in sanyi ba a ba za a kwana dai ba za su mika wuya sun ce sun janye ba wani abu ba Ross Perot yayi bakar fata yana jawabi ne rinka cewa bakar fata you people say what wani daga cike kike who are you calling you people who are you calling kafin kike kobo ka shiga dole ji Ross Perot ya janye ko da yake ya sake dawowa to amma kin ga Donald Trump ya fadi abin da ya ninka wannan shi kansa ya fada yace ta kai gafa zan iya in harbi mutun kan titi nan ba abin da zai samu farin jini na
ba me raka ba ya kar ya wuce gona da iri to manyan kamar su manyan shugabanni ko kuma yan jam'iyyar Republican an kamar su wa da wane ne suka kaurace wannan taro
to banda Bob Dole wanda ya takara da Clinton shekaru kusan sama da 30 da suka wuce Bob Dole shi kai ne wani tsohon dan takara da ya halarci wannan taro Mitt Romney wanda ya kara da Obama karo na biyu John McCain wanda ya kara da Obama a karo na farko George Bush karami George Bush babba kusan duka dangin Bush din ba umur wanda kusan za a ce su ne iyayen gidin jam'iyyar yanzu tunda yanzu ne dan su ne sauka Obama ya karba
a takaice dai su ba taba ganin irin haka ba
ba taba ganin irin haka ba
to mun gode da wannan bayani Allah kuma ya maido ku gida lafiya
Allahumma amina mun gode
yanzu kuma sai taron kasa da kasa na 21 akan kanjamau da za a kammala ko kuma an kammala yau a birnin Durban kasar Afrika ta Kudu. Majalisar Dinkin Duniya tana son a kawar da kanjamau kan shekara ta 2030. An kuma dukufa wajen kokarin kirkiro allurar rigakafin. Shin za a cimma nasara kuwa? Tambayar kenan da newa Hajiya Maimuna Muhammad, tsohuwar daraktan kula da ayyukan kungiyar yaki da yaduwar kanjamau ta Najeriya da ake cewa NACA.
Do duk sanda za a ce za a ci mu galaba da akan wata cuta dole sai gwamnati ta yi hibbasa an tabbatar da cewa an samu kuɗin da za a yi aiki da shi kuma an bazama kuma wannan abin ba wai gwamnati kawai ba kafafan rijiyo da kuma shugabanni dole su ɗauki wannan abin da muhimmanci saboda ala kulli halin yanzu za ki samu idan mata suka je awon ciki da yawa za a ga suna da wannan cuta in ko aka ce an samu wannan allura da za ta kashe wannan kwayar cutar wanda za ta kashe wannan kwayar cutar in dai ba za a fadankar da cewa kada a dauki cutar ba ko da an zo kafin ta zo kasar Afrika har ta zo Najeriya to sai an yi da gaske saboda duk kasashen da suka yaki da kowace irin cuta ta duniya gwamnati sai ta himbasa saboda in dai su musu dauki wannan abin da muhimmanci ba inda za a ji dole ne a sa kuɗi a kai a yi kuma ga a sa mutane kowaye a cikin karkara da masu unguwanni da hakimai da local government kowa sai ya hiba sakan wannan cutar saboda wani zai ce ga an fi damuwa da a yi hanyoyi ko a duba abin da za a ji a commissioner amma rayuwar shi talaka ba a duba ta kuma gaskiya faɗakarwa da ake yi kamar yadda na gaya miki yanzu gaskiya ba faɗakar wannan kuma wannan cutar ƙaruwa take yi
to
za a ce in aka ba da rahoto aka kai majalisar ɗinkin duniya za a ce wannan abu ya ragu wance abu amma sabilillahi idan za a zo a yi inda za a ce kamar a yi layi a ce za a ɗauki masu cutar nan a gwada a gani za a ga cewa cutar nan fa tana ƙasa tana dabu.
Hajiya Maimuna Muhammad kenan. Ga abin da Dr. Mansur Kabir tsohon daraktan kula da lafiyar jama'a a ma'aikatar kiwon lafiya ta Najeriya ya ce da na tambaye shi shin kwalliya za ta biya kuɗin sabulu ga wannan yunkuri?
To, kin san na gaya miki an bi shekara 20 ana ƙoƙarin ƙirƙirowa. Ita kin san cutar HIV ita virus ɗin idan ta tashi tana shiga cikin ɗan adam ne ta shiga cikin ɓargonsa ta shiga cikin hantarsa ta shiga cikin ƙwaƙwalwarsa. Saboda haka duk lokacin da aka so a samo rigakafi in an fara sai ta wulle ta gudu. To amma kamar da na gaya miki an saka kuɗaɗe da yawan gaske ana ta wannan bincike amma a yanzu nan da ke miki magana ko a wannan taron ma da ake a Afirka ta Kudu ɗaya daga cikin babban abin da ake tattaunawa shine idan za a yi samun wannan kuma dai a yanzu dai ba a samu ba kuma babu amma ana nan ana lalube.
To game da batun cewa har yanzu duk da wannan ci gaba da aka samu a kai waɗanda suka kamu da ko kuma suka harbu da ƙwayar cutar ƙanjamau ɗin nan kimamin kashi ya masana an yi bayani akan cewa kimamin kashi 60 daga cikin 100 ba su da sukunin samun magungunan ma na jinya. To game da wannan ƙalubale ya kake ganin za a magance wannan matsala?
To ai wannan shine babban dama abun tsoro daga irin kiyadar da majalisar ɗinkin duniya ta yi ana da mutum miliyan 36 zuwa mutum miliyan 37 da suke da wannan cuta kuma suna buƙatar a sa su a magani. Amma a idin kididdakar da aka a ƙarshen wannan shekarar mutum miliyan 17 zuwa mutum miliyan 18 ne suke shan magani. Kin ga ka iya cewa 45 zuwa 50 basu ɗari ne kawai suke samun magani kuma akasarinsu mutane da suke zaune a ƙasashe masu tasowa. Kuma kin ga yadda tattalin arzikinmu yake ƙara taɓarɓarewa tun ba da ƙasashen da suke nan Afirka ba. Wannan shi ne ya sa nake ta kokwanto a zuciyata cewa anya kuwa in dai ba wani sabon salo aka samu ba in dai ba shugabanni ne suka sake yaɗa kai da hukumomin shanin aikin lafiya ba za ku iya samun wato a share wannan cutar nan da shekara 15. To lalle akwai wannan ƙalubale kuma akwai buƙatar shugabanni a ci gaba da sanar da su domin su sa ido a kai a kawo kuɗaɗe isassu wajen tafi da shanin aikin lafiya.
To kada a manta ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wakilin sashen Hausa Babangida Jibrin ya auko mana da rahoto akan hukuncin da wata kotun ɗaukaka ƙara a birnin Lagos ta yanke akan barin ɗalibai musulmai 'yan mata su riƙa sanya hijabi a makaranta.
A wani hukunci da wasu alkalai guda biyar na kotun kolin suka zarta a ƙarƙashin jagorantin alkali AB Gumal. Kotun ta bayyana cewa hana 'yan mata ko ɗalibai musulmai sanya hijabi zuwa makarantu da gwamnatin jihar Lagos ta yi a can baya ya saba wa 'yancin da irin waɗannan ɗalibai ke da shi na gudanar da addininsu. Ƙungiyar ɗalibai musulmai ta Najeriya reshen jihar Lagos ne dai ta kai ƙarar gwamnatin jihar Lagos a gaban wata babban kotu da ke jihar ta Lagos bayan da aka hana wasu ɗalibai guda biyu shiga makarantunsu da hijabi. A hukuncin da alƙalin farko na babban kotun Lagos Justice Mudupe Oyeboro ta zartar a ranar 17 ga watan Oktoban shekara ta 2014 ta yi watsi da ƙaran inda kuma ta bayyana cewa gwamnatin jihar Lagos ta ɗauki matakin da ya dace. To koya al'ummar musulmai suka ji da wannan hukunci da aka zartar? Ga dai abinda Comrade Abdulsalam Ibrahim da wata ƙungiya mai fafutukar kare 'yancin bil'adama da cigaban al'umma ke cewa.
Abunda muke la'akari da shi ko muke fata kowace gwamnati na kowace ƙasa ta aiwatar shi ne su wani abu matuƙar bai saba doka ba kuma yanci ne na mutanen wannan ƙasar to a tabbatar musu da su da dokar ƙasar su ya ba su. Saboda haka wannan shi ne adalci da dama a kullum muke buƙata a gana yi.
Shi ma a ɓangaren sa Malam Husaini Muhammad.
A gaskiya alhamdulillahi mun ji daɗi saboda a yadda kotun ta yanke hukunci tunda ba mu ga illar shi ba. Bai da wani aibu.
Alƙalan da suka zartar da wannan hukunci su biyar sun haɗa da Justice M. Fasimi da Justice A. Jauro da Justice J. S. Ikega da kuma Justice I. Jumbo Ofo. Babangida Jibrin, Murya Amurka daga Lagos.
Mun gode Babangida, kada kuma a mance ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sai a gyara zama a saurari musulunci tushen rayuwa.
Allahu ya rahamanu ya zilal wal ikrami Allah shi kati da
musulunci tushen rayuwa.
Kazar da bata da nono
mai sauraro assalamu alaikum barkanku da sake haduwa wani sabon shirin na musulunci tushen rayuwa a wannan makon ma muna tare da Sheikh Muhammad bin Uthman wanda makon da ya gabata muka tattauna tare da shi a ziyarar da ya kawo mana nan sashin Hausa na muryar Amurka bayan gama tafsirin watan azumin Ramadana wanda ya gabatar a masallacin nan na Bronx dake New York a wancan makon ya fada mana abubuwan da ya tsinkaya game da yadda da'awa take a wannan zamani maimakon tsayawa wannan ya zagi wannan wancan ya zagi wancan to a cikin dogon hirar da da muryar Amurka din. Daya daga cikin tambayoyin da ya amsa shine wani al'amari da ya tsamari na game da fyaɗe na kananan yara daga shekara 1 2 5 7 10 zuwa sama. Shin me zaka ga ya mana a matsayin ka na malami game da wannan magana ta fyaɗen kananan yara?
To da farko dai wato jihohin arewa mu a Najeriya akwai kamar guda 12 da suka shelanta aiki da shari'ar musulunci. Jiha ta da na fito Kano tana ciki da sauransu misali. To kuma al'umma ce da musulunci ne alhamdulillahi addinin mu shi muke. Saboda idan mai girman shugaban kasa namu mai kokarin gwagwarmaya Allah ya bashi nasara ya fitar da doka dan hana cin zarafin yara musamman kan wannan maganan fiyadan ai bai kamata a jada ba dan bangaren karantar da shari'a ne to sai dai tayi a samu lauje cikin nadi jama'ar mu ba za ka zo da dokar cewa wai ka kaida ainihin aure ba sai an kai shekara 18 nan ne gaskiya ba za a amince ba domin lokacin da kake wannan magana ai baka kuma kaida dokan hana wato karuwanci sai an kai 18 ba baku kuma kafa dokar hana shigo da pornographic films da fina-finai na ba tsaba misali baku hana ba ba hana yada fasadi da bannace-bannace ba duk ba hana ba ba kafa dokar hana shigan banza a jami'o'i ba duk ba ai wannan ba saboda haka idan ana nufin za a kafa doka ta ainin hana ci ma yara mutunci wannan abu ne muhimmi jiyoyi za su goyo amma sai ai mana bayani daki idan yarinya ya shekara 16 misali ko 17 Allah ya bata ginin jiki babbace ana samu ai tana ta jinin haila a gida mai neman ta da aure yazo sai kace ba za ta yi aure ba amma kuma baka ce laifin in ta nemi maza ba misali duk kai shiru jama'a yana da wahala su fahimce ka so haka sai a fito a fayyace cewa al'umma eh wuri kaza muna da magana kai so ina tsammani in akwai waɗanda ba su amince ba la Allah irin wannan wurin ne suke tsokaci karka dauko dokar wasu da ta yi musu daidai ka kawo mana dole sai kai la'akari da ainihin abin da muke kira civilizational sensitivities na al'umma muna da thakafa din mu muna da wayewar mu kawo mana abin da bai ci karo da fadin ubangijin ba dan shi muke so mu ya gamsu da mu ba wani makhluki ba saboda haka ita wancan doka lalle ya kamata a kalle ta fuskoki daban-daban na'am dokar fiyade ya kamata karara duk wanda aka samu a zartan masa da abin da Allah ya ce musamman inda ake aure da shari'ar musulunci amma karka fake da wannan kuma ka shigo mana ta bayan fage to sannan kuma akwai magana kada ai aure tun kai shekara nawa kana son ka ce abin da annabi mai kaso ki abin kenan so dole al'umma mu su kalle abin dan mutane da muke da ainin abin da ake kira to fadaka sosai yarinya ta ina mame ta ta kai 16 misali 17 15 tana da ginin jiki ta isa aure ga sunan da yawa a GRA ayyan manya misali ba mai zuwa ya neme su da aure saboda tsarin cewa sai kin kai shekara 20 30 da sauransu dukkan kin kare kin kara ayin ta kokobewa a ce daga baya a zo misali saboda haka ya kamata a kalli wannan aje a samu malamai na musulunci a ce to gafata malami Allah ta'ala ya ce malamai su ba ku fatawa ba aje malamai gefe sai idan an tashi abin nan ba yake cewa ɗan kwana a nemi malami ba misali saboda haka idan akwai joyin da basu amince ba la Allah wannan abin suke kallo su dubi jama'ar su domin su ba jama'ar su haƙi gafa abin da za a ce ina ne ci karo da musulunci to ba za mu karba ba ina ya dace to dole a tashi ai huduba a gaya mutane su amince musamman wannan dokan fiyade amma kar ai cha kudi Allah ya samu dace kwanan tumatir akwai rubabbe akwai mai kyau sai yi abin da muke kira tsinci a tsinci mai kyau a dauka mara kyau mu ce wallahi ba mu so da haka ina gani ba daidai bane ai watsi da dokar gaba da sai a kalli musamman abin da yafi damun maganan fiyadan nan shekaran ka 40 50 60 yarinya ai shekara 9 la hawla wala quwwata illa billah ikin ma da dabbanci wannan in ma ba dabbancin bane idan dokar ta tanaji doka mai zafi da gudu dole a tashi a goye bayan ta amma a zo ayi tsefe ayi tsinci ayi riga ina tsakuwa daban ayi tsakuwa daban tsaba daban zare daban abawa daban idan mutun yayi zina hukuncin za a kashe shi ne in yayi aure ya zama muhsani dan ka san hukuncin ba na wasa bane in yayi aure muhsan duk sharuɗa sun tabbata
abubuwan da ke hanawa sun koru abin da suke kira ta haqqaqat ash-shurut wa intafat al-mawani' sharuɗin yi sun tabbata abin da zai kore babu me abin da zai kore misali mutun ne ainihin mace ta tilasta masa yayin sabon Allah tace ko kai ko in kashe ka misali saboda tsoron rai ya fada cikin laifi yana kuka ba za ka ce ina abin nan ba misali kamar mutun ne ya shigo gida ya bude fridge ya san ruwa yake ajewa ashe wani ya ja sa masa giya ciki bai sani bai sha ya dinga tambe lai da mashallo ba za ka yi masa hukunci ba dalili saboda ba da niyya bane shi suke kira idra'ul hudud bi shubha idan kuna da shubha to ku sa shubha ta dakatar da aiwatar da shari'a irin wannan yane saboda haka in muka koma yayane abinda ya shafi fiyade ai hukuncin zina ne to balantuna a ce yarinya kuma ƴar karama to bayan an masa hukuncin fiyade wallahi idan jama'a suka yanke suka ce ayin kashe shi za a yi saboda cin zarafin yarinya ma abota ilimi su kalli wannan abu din su zatta masa da shi to amma wake aiwatar da wannan ayo shari'a an mata takunkumi an hanata da fata an gane ko ba karamin hadari bane
anan za mu ci burki a wannan mako na shirin musulunci tushen rayuwa a madadin Sheikh Malamin da ma Jamila Kabiru Fage da Halima Jumrau da suka samu tattaunawa da shi a bangarori da dama Julie Levis Gresham ita ce ta hada mana sauti sai kuma ni Usman Ahmad Kabara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairin sa bisala
ka zare da ba ta da nono Allah shi ka ci dadiyanta tun da mu
ga kadan daga cikin irin ra'ayin da kuka bari kuka aika mana ta hanyar email
Sakonmu na farko na cewa tabbas matsalar tattalin arziki da ƙasar mu take fama da shi sanadiyar dogaro da mun fetur ne ya kamata ƙasata ta yi hubbasa ta ba wasu muhimman albarkatun ƙasar damar bunƙasa a gefe daya dole ne shugaba Buhari ya dauki matakin sakin boda a shigo da abinci ko a samu saukin tsadar rayuwa da samun kuɗin shiga daga shugaban kungiyar muryar talakawa reshin jihar Zamfara Hafiz Balarabe Gusau Sako na gaba na cewa komawar Malam Nuhu Ribado jam'iyyar APC bai zo mana da mamaki ba da fatan zai zama alkhairi ga ƴaƴan jam'iyyar da ma ƴan Najeriya baki daya daga Salim Abubakar Imam Jingir da Bala Vice direban tanka Jos wannan sako na cewa don Allah sashen Hausa na muryar Amurka ko isar min da koke na zuwa ga mai girma gwamnatin jihar Kebbi Alhaji Abubakar Atiku Bagudu don Allah mai girma ka taimaka ka gyara mana famfo dake baiwa shiyar tsohuwar kasuwar gari da kuma shiyar tasha ruwa a karamar hukumar Mayama domin kuwa lalacewar wannan famfo ta haifar da karancin ruwa a yankin mu daga Abdullahi Muhammad Mayama
to kamar yadda muka saba za mu karkare shirin da takaitattun labarai
Shugaba François Hollande na Faransa ya ce za a tura ma ƙasar Iraq manyan makamai cikin wata mai zuwa a wani bangaren agajin soja domin yakar kungiyar Daesh amma kuma ya ce ba za a tura sojojin Faransa zuwa Iraq ko ƙasar Syria ba A jawabin da ya ga 'yan jarida yau Juma'a bayan wani taron gaggawa na majalisar tsaronsa Hollande ya jaddada yadda fada da kungiyar Daesh ya kasance fada na duniya baki daya Bakin haure kusan 3,000 suka mutu yayin da suke kokarin tsallaka tekun Bahar Rum cikin wannan shekara a cewar kungiyar kula da kauran mutane ta duniya. Kungiyar ta faɗa yau Juma'a cewa ya zuwa cikin wannan shekara ta 2016 ta samu alƙaluman mutuwar mutane 2,977 waɗanda suka mutu cikin teku yayin da suke kokarin zuwa ƙasashen Turai. Kungiyar ta ce wannan adadin bai hada da wasu garawaki akalla dozin guda da ake sa ran za su isa gabar teku a yau ba.
Masu sauraro ƙarshen shirinmu na wannan lokaci kenan sai kuma shirinmu na dare idan Allah ya kai mu. Lokacin za ku ji shin ko kwalliya za ta biya kuɗin sabulu ga shawarwarin da ake tsakanin 'yan yaƙin sa kan yankin Niger Delta da gwamnatin Najeriya ta hanyar amfani da kamfanonin mai da kuma hukumomin tsaro. A halin yanzu kuwa Jimai Ali a madadin sauran abokan aiki nake cewa kafin an jima yanzu a dakace yau da gobe.